Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An kubutar da karin fararen hula daga ramuka da ke karkashin wata ma'aikatar sarrafa karafe da aka yi wa kawanya a birnin Mariupol, inji wani jami'in Ukraine a jiya Juma'a. Duk da cewa mayakan Ukraine sun yi tsayin daka na ƙarshe don hana Moscow kwato birnin mai muhimmanci da ke da tashar jirgin ruwa. Mataimakin Prime Minister ƙasar Ukraine Irina Bershuk ya ce an kwashe fararen hula 50 daga masana'antar karafin a jiya Juma'a. Cibiyar bayar da agajin gaggawa ta Rasha ta ce 11 cikin mutane 50 yara ne. Waɗanda aka gwamza a tungar Ukraine ta ƙarshe, wani birni da hare-haren Rasha ke lalatawa da alamar yana ƙara fuskantar damuwa. Kimanin mayakan Ukraine 2,000 bisa ƙididdigar da Rasha ta yi a baya-bayan nan ne suka makale a cikin ramuka da ke ƙarƙashin masana'antar ƙarafan na Azovstal, kuma har yanzu sun ƙi bi kauya. Kamfanin dallacin labaran Reuters ya ce hukumomin yankin na Mariupol sun zargi sojojin Rasha a jiya Juma'a da harbin wata mota da ke kwashe fararen hula daga ma'aikatar sarrafa karafin, harbin da ya kashe wani mayaki kane karya yarjejeniyar tsagaitauta. A hali da ake ci kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya Juma'a cewa Amurka ta shirya kayan yaki na dala miliyan 150 da za ta baiwa Ukraine ta dakile mamayar da Rasha ta kai mata. Ina sanar da wani rukunin taimako na tsaro wanda zai samar da karin makama a talari da sauran kayan aiki ga Ukraine, inji Biden, yayin da yake gargadin cewa kudaden na gab da karewa tare da yin kira ga majalisar dokokin Amurka da ta bada izinin karin wasu kudade. A cewar wani babban jami'in Amurka, wannan kudin zai samar da bandugogin atilari masu girman milimita 155 da yawansu ya kai 25,000 da makamai masu kamo harsashen atilari da ake amfani da su wurin gano abokan gaba da na'urorin kai hari ta hanyar lantarki da kayan gyare-gyare. Sabon rukunin kayan yakin na jiya Juma'a shi ne ya kawo jimlar makaman Amurka da gwamnatin Biden ta aika zuwa Ukraine, waɗanda suka hada da manyan bindigogi da makamai masu linzami da jiragen yaki masu saukar ungulu samfurin Stinger da jirage marasa matuka zuwa dala biliyon 3 da miliyon 800,000 tun lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayar a ranar 24 ga watan Fabrairu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Wata gagarumar fashewa da yoyon iskar gas ta haddasa a jiya Juma'a ta kashe akalla mutane 9 tare da raunata wasu 40 a lokacin da fashewar ta tashi daga bangon waje na wani otel mai alfarma da ke tsakiyar babban birnin Cuba. Babu wani dan yawon bude ido da ya sauka a otel din Saratoga mai dakuna 96 da ke Havana saboda ana masa gyare-gyare, kamar yadda gwamnan Havana Ronaldo Garcia Zapata ya shaidawa jaridar jam'iyyar kwaminsanci ta Gramma. Ba fashewa bace ta bam ko hari ne aka kai, wannan wani bala'i ne kawai, inji shugaba Miguel Diaz-Canel wanda ya kai ziyara a wurin, yana faɗa a shafinsa na Twitter. Ma'aikatar talabijin kasar Cuba ta ce wata babbar motar da kuma iskar gas da ke kawowa otel din gas ne ya tada fashewar, amma talabijin bai yi wani ƙarin bayani ba akan yadda gas din ya tada gobarar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwace iko Afghanistan da Taliban ta yi ya tabarbarar da tattalin arzikin kasar, kane ya kawo wa aikin jin kai cikasa a kasar da yake daidaita, lamarin da ya sanadiyar da dubun dubatar mutane suna sallakewa zuwa neman mafaka a Pakistan da neman matsugunai a kasashen waje. Jama'an Pakistan sun ce tunda Taliban ta sake ɗirewa akan karagar mulki a Kabul a watan Agustan bara, sama da mazauna birane a Afghanistan da masu galihu da ƙwararru ne suka isa Pakistan da takardar izinin shiga ƙasar ta biza.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau an yi sallah lafiya barka sallah
lafiya kalau barka ka dai Allah shi maimaita mana
amun amun sai dai ni bana naji dai labarin an yi sallah
ba ki gani a kasa ba ke
amma ban gani a kasa ba gashi kuma corona ta wuce
kake da ranta lata zaki gani a kasa
to Allah ya duba mana
abin zuba abin
to makon da ya gabata shirin gabaki ɗanta mika gaishe ne na fata barka da sallah to akwai jauren waɗansu gaishe da aka aika mana a makare
haka
sabili da haka zamu ƙara sasu a wannan makon gaisuwar fata alheri da barka da sallah ta abar ya huce zuwa ga Ahmed Kazole Federal University Dutse Jigawa da Alhaji Adamu Muhammad mai girma hakimin gundumar Sundimina birnin Kudu jihar Jigawa sai kuma Dr. Tafi da Abubakar sakataren kiwon lafiya na birnin tarayya Abuja da Dr. Yunusa Danzomo commissioner ilimi na jihar Jigawa sai Hajiya Asma'u Yahaya Excel College Kano da Sabo Nakuri mai sayar da lemo a bakin asibitin koyarwa na Aminu Kano sai baba Sabo mai sayar da kayan miya a unguwar Darmanawa Kano sai Muhammad Kalabu Kano da Dr. Asma'u Abugarko asibitin koyarwa na Aminu Kano sai kuma Hajiya Habiba Abubakar Aine Kaduna gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga Habib Marka Muhammad sabon markan masarautar Malawa Allah ya sa ka ne
amin
ko Malawa ne wanda za a yi wa rawani a ranar 15 ga watan nan na Mayu sai gaisuwa abar ya huce zuwa ga Aliyu Yaro Tela a birnin Yamai da Abdul Karim dan dako a Gidigir da Magaram da Hajiya Ai Yaryari a birnin Kunni da Abbas Bawa a garin Keta sai Hajiya Rabi'u Mamman Amadawa da mai nasara shugaban makaranta direbobi ta mai nasara Auto Ecole Adifa da Maryama Yar Isa da Ayuwa Usman Azandar da kuma Hajiya Umma Bakatsiniya matar Lawali, direban tasi a binnin Yamai da awwal ɗan tasi a binnin Yamai. Gaisuwa a bari ya huce ta Muhammad Faruk wanda yake jihar Texas da ke mika gaisuwar sallah ga mahaifinsa Alhaji Jaja Muhammad Sarkin Fulanin Badiko Kaduna da mahaifiyarsa Hajiya Habiba Muhammad Jaja da ƴaƴansa Awal Sadatu da kuma matarsa Aisha Muhammad Andy da fatar sun yi sallah lafiya. Sai kuma sakon gaisuwar sallah zuwa ga Sa'idu Liman Kwari, karamar hukumar birnin Kudu ta jihar Jigawan Najeriya, da Sanusi Inuwa birnin Kudu, wato Salula da Umar Dabos mai shayi Kwari, da Sa'idu Ja mai nama Kwari, da kuma Ahmed Sakatare mai allura Kwari, da fatar an yi sallah lafiya.
To alheri ne kuma a bangare na gaisuwar ce ta sallah da bamu samu yi ta ba. Da farko muna mika gaisuwan abin ya huce da ta sallah zuwa ga Alhaji Oga Suleiman da Alhaji Mahmud Wadata, sai kuma Alhaji Husaini Gali da Alhaji Yahuza Sarkin Musulmin Kwamu da Hajiya Barkisu da mijinta Alhaji Guruza da Kin Faisal da Hajiya Suwaiba, Alhaji Haruna da Zuriya FM da kuma wato Sarki Muftawu Puinaba da kuma Sarkin Ababu Alhaji Sule VC, sai kuma kwamitin sallar wato kwamitin sallar Idi kenan a karkashin jagorancin Sheikh Ahmed tare da Alhaji Gana da Alhaji Arif Suleiman da kuma Malam Sani. To sai kuma Alhaji Guruza mai saida tayoyi a gidan Langwanto a birnin Kumasi. Sannan muna mika gaisuwar abar ya huce da kuma ta sallah zuwa ga Malam Ridwan, shugaban gidan rediyon Alpha Radio kenan a birnin Kumasi, da Alhaji Baba Sharif shugaban Marhaba FM, waɗanda dukkaninsu suna tare da sashen Hausa da Muryar Amurka. Wannan ce gaisuwa ta abar ya huce da kuma ta sallah. Sannan kuma ina mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga Umma Fauziya, matan wato Barigayi Audu Apapa ko kuma Abdullahi Umar Dikko kenan Audu Apapa da kuma Hajiya Latifa Audu Apapa, da fatan an yi sallah lafiya kuma an tashi lafiya, da kuma Hajiya Mamata mai wake a unguwar Yalwa.
Halla masihi manab idai ma ba'ruf shu sar la hal an ma uli hattaytak ada
baba bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma taya murna bari mu fara da wannan jinjinawa ga Reverend Aliyu Nakwari wanda yake bukin retire rai bukin retire shi Alhaji mai zuwa wato 15 kenan ga watan Mayu a Ekuwa unguwar Pillo dake Tamarke LCC DCC Katsina South da karfe 10:12 na rana to Allah ya bada ikon zuwa Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya
amin
sai gaisuwa bare huce da taya murna zuwa ga iyalan Malam Abdullahi Malami Jos domin daurin auren Elsa Zainab Abdullahi Malami da angonta Abubakar Abubakar wanda za a yi a yau dinnan 7 ga watan Mayu a ƙarshen kwalta anguwar Rogo layin na Lado a Jos da karfe 10:12 na rana Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Abbas Mai Kano da na Alhaji Shehu Ahmad Bala na daurin aure ƴaƴan su Musaddiq Abbas Mai Kano da Maimuna Shehu Ahmad wadda ake daurawa shi ma a yau Asabar dinnan da misalin karfe 10:11 na safe a makarantar Islamiyya ta Wajila a jihar Kano to Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkan zaman tare
amin sumu amin
to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Baba Tsalha da na Manakan Bola wato da baki dan al'umman Yalwa a birnin Kumasi na rasuwar Mahawwa Mai Koko wanda Allah ya rasuwa da safiyar sallah kenan da kuma kaninta Malam Ali da aka fi sani da Baba Mai Ruwa wanda shi ma Allah ya masa rasuwa ana gabda kammala azumin watan Ramadana to har iyo kuma gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar Yalwa da kuma iyalan Alhaji Amidu na rasuwar Anti Salmai Abdulhamid ke na wadda aka fi sani da Salmai Mai Kose a nan unguwar Yalwa to dukkanin su Allah ji kansu da rahama ya gafarta musu ya ji kan sauran magabata ya kyautata namu bayan nasu
to amin suma amin baba ake ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa yawwa sabili da haka bari mu dire da wannan gaisuwar fata alheri daga Bilkisu matan Garba mahalli Kamba unguwar Dogon Rimi Kamba jihar Kebbin Najeriya wadda ke mika gaisuwar fata alheri ga Jummai Nahali Kamba Zogirma da Aisha matar Salisu Isa Fana da Hajiya Nasare matar Abubakar Umar Dutsen Mari jihar Kebbi to da fatar an tashi lafiya
amin sama amin
Yo bi halin rayuwar da ta saman ba dan na su ba yaushe na gaba dan na san gane cewa akwa na tashi a sanin wajar Allah ba san yi ba
labarin da zan baka labari ne na masu neman cajin waya ni dai ban san ya lamarin wuta yake ba a Ghana amma dai a Nigeria waɗansu wurare akan samu miskila
kin san duk kasashen mu da Afirka sai a hankali Ghana na da inganci amma nan ma sai a hankali ka gaskiya
to Allah ya gyara
mana
to wai baba wata rana ne wani bakano ya je bakunta Zaria to yana shiga garin kenan kawai sai ga mutane suna ta gudu sai gudu suke ana fitowa na ana ta gudu shiga shigirni Zaria garin Zaria to abun da bako baba bai san ko menene ke faruwa ba shi dai kawai yana ga mutane suna da tsugudu to kai ba shi ba sai ce to in ba ga yi da ba aka hada ba shi ba kawai sai ya shiga gudu ya fara bin su inda ya ga mutane na tafiya kawai shi ma ya hau gudu sai ya ga mutane in sun yi gudu mutum ya shige gida kawai ba zai fito ba kowa ya gudu zai ruga ne ya shige gidansa ba zai fito ba sai shi kenan sai yana kan gudu shi ma yana bi sai ya ga wani zai wuce shi kenan sai kama rigar shi yace malam dan Allah wai menene ake wa gudu sai mutum ya ce mishi ai nefa ce ta kawo wuta ka san nefa ai
ma'aikatar lantarki a Najeriya ba
yawa nefa ce ta kawo wuta shine kowa yake gudu ya je ya caji waya ka fa dan sauta asawa na ba ta kawo ta shine kowa ke cin gudu ya ruga ya kunna
eh ka a zuwa dauke kuma baka samu caji ba
baka samu bigulin nan da ake da zuwa cajin waya ne to baba na ga malama juna da daga ba da nusa bili da aka tilas bu jabirki dan yanzu a madadin
baba ya koma kiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
soyayya ruwan zuma ce idan ka so me sun kari ba ce jama'a saraba ku
habib ruhi namarin so me sa dauki wata rana za kai raki rabuwar ku ta sa kai tsaki rayuwar ku da ban mamaki me san kai ta kamare ci ba bacci ba ci abinci domin hali na takaici Allah ya sa mu dace sanda na sashi a zuciya ya bici ni na da jijiya in ka shige shi ka dauki ya akwai zaki ma kai ni Ya habib ruhi Inta hayati Ya habib ruhi
Wannan shirin na zo ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.
Goniya ta ga bin da mukewa bauta babu shayi sarkin baiwa Allah mawadaci mai samu ki sanye sanye alada masoyi ne ana ba masoyi Ta abai, 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 ta ab